Yar wasan gabata kungiyar kwallon kafan mata ta Najeriya wato Super Falcons Azizat Oshola ta buƙaci da a ƙara kanyi wajen haɓaka wasan kwallon mata a duniya daga tushe musamman ma a nahiyar Afirka. Ta furta haka ne a wani taron hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA akan kwallon mata da shugabanci da aka gudanar a ƙasar Switzerland wanda aka yi wa takin adalci wajen kaddamar da sauye-sauye. Azizat ta kuma yi kira ga shugabannin FIFA a Afirka da masu kula da kwallon kafa da kuma waɗanda suka yi fice a fagen wasan kwallon kafa da su taimaka wajen ciyar da kwallon kafa mata gaba. Tace a nahiyar Afirka musamman ma a Najeriya akwai wasu bangarorin da suke ganin cewa wasan kwallon kafa ba na mata bane domin a ganin su zai wahalar da su. Ta ƙara da cewa babu kyawawan wuraren buga wasan kwallon kafa inda zaka ga cewa ana buga wasan kwallon kafa akan birji ko kuma akan yashi.